أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وجعلنا من أمة خير الأنام شفيع الخلائق يوم الزحام. محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farko godiya da ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kaddara komai wanda suke kaddara wa sani. Subhanahu wa ta'ala saduwa a daidai wannan lokaci domin ci gaba da tafataccen darasi a cikin wannan littafi mai albarka na Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'ah. Littafin babban malami Al-Sheikh Usman Ibn Fodi alayhi rahmatullah. Darasi da ya gabata muna cikin dai babi da malam ya yi mishi unwani da cewa abin da aka rawaito daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina na asar shine na manzuna wanda aka rawaito daga gare su wanda yake nuna kai gaya su wajen riko da sunna ko wajen bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma nisantar bid'a. Amma la ya fara da sahabbai da tabi'ai da kuma tabi'ut tabi'ina sai ko malam ya dauko wata magana da yake cewa koda a ce mutum zai zo da wani ijtihadi ko wani hukunci inda ya wannan hukuncin nashi ya wuce daga cikin ka'idodin su ko asalin su wanda suka dora suka fahimci nusus na shari'a a kalkashin su wannan asalin, to wannan hukuncin nashi ko wannan ijtihadin nashi abin maida masalin. Sai malam ya tike da cewa dole ne a san cewa a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai gaya wajen bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka malam yake cewa duk wanda yayi niyya, duk wanda yake da nihin ya shiga hanya ta tsira, to abin da zai fara yi shine yaje ya binciki tarihin su da kuma halayen su, sannan kuma ya kalli maganganun su da ayyukan su, sannan ya sa wannan abun a gaban idansa, ma'ana ko da yaushe zai yi wata ibada ko zai wani abu, to ya kalla menene suka tafi akan shi, me suka faɗi dangance da wannan ibada, akan me suka tafi, sannan kuma ya riƙi wannan abun da gaske, kuma ya bijirce ma dukkan wani abun da ya zama so an ƙago shi bayan su, kalma ya waiwaya ya kalli wannan abun. Malam yake cewa idan ya ga wani abu daga cikin abubuwan da aka kago bayan sahabbai ko kace bayan al-qurunul mufaddala, to yace game da wannan abun laukanu khairal lasabquna ilayhi, inda al-khairi ne to da sun gaya mu zuwa ga wannan abun. Shi yasa kamar yadda Imam Malik yake fadi a wata magana da aka wato daga gare shi, yake cewa malam yakun yawma idhin dina fala yakunu yawma dina, uka ma qala, yake cewa abin da bai zama addini a wancan lokacin ba, to ai ba zai zama addini ba, ma'ana lokacin da wahayi yake sabta ga manzon Allah ga sahabbai, a lokacin da ba a sharadan abin da bai zo ba da sunan addini, to bayan zawansu ba zai samu suna na cewa shi wannan abin addini bane, saboda wahayi ya dina sabka, Allah subhanahu wa ta'ala ya cika addini shi, duk abin da za a yi sai dai ta'asili na mas'ala ko kuma ijtihadi, amma dai ba a kawo ta ibada a mata suna ba, a ce wannan ibada ce mai suna kaza, a bata lokaci, a bata wasu wata sifa ko a bata wani adadi, wannan Malik yake cewa wannan babu wannan abu. Kisa kamar da Imam Malik yake kafa hujja da cewa duk wanda ya kirkiro wata bid'a yake ganin cewa bid'a ce mai kyau, to lalle yana riya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye manzanci, to duk wanda ya koda baka faɗi ba, to lisanil hal naka yana faɗi, halin da kake daga cikinka yana nuna cewa lallai kana riya haka ne. Sai ke cewa saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan, Allah ya ce a yau ne na cika muku addinin ku, na cika muku ni'ima ta, sannan kuma na yarda muku musulunci a matsayin addini. To shine malam yake cewa anan malam yake cewa fa in qulta mala yake cewa to idan ka ce hal malahu mustanadun min ash-shar'i malahu mustanadun min ash-shar'i wa lam yarid ali salati fi'luhu hal huwa sunnatun aw bid'atun mala yake cewa abin da yake da madogara a addini shine a cikin shari'a amma kuma ba a rawaito aikata shi ba daga magabata wannan abin sunna ne ko bid'a ne abin da yake da yana da istina yana da mustanad abin da zai dogara da shi a cikin shari'a wannan mustanad in nasbi ne sahihi ko kuma dai qiyasi ne ko kuma istihsan kamar yadda wani suka ko daga cikin masalihul mursala amma ba a rawaito aikata shi ba daga wajen magabata kaga sahabbai sun shiga tabi'ai sun shiga tabi'u tabi'in sun shiga sai yake cewa wannan abun sunna ne ko kuma dai bid'a ne sai yake cewa qultu shehu yace sai nace qala ahmad zaruq yake fadi a cikin littafin shi umdatul murid as-sadiq ko kuma uddatul murid as-sadiq a wajen shi shi wannan malami yake cewa qala malik imam malik yake cewa huwa bid'atun imam malik yake wannan abin bid'a ne ba za a yi aiki da shi ba yace saboda ni li annahum lam yatufuhu illa li amrin indahum fihi saboda su ba su bar wannan abin ba face sai dihidi dalilin wani lamari a wajen su a cikin wannan abin ma'ana barin nashi da suka yi to akwai wani al'amari fa innahum kanu ahrasan nasi ala al-khayr wa ala al-sunnah imam malik yake cewa saboda su magabata su ne suka fi kowa kwadai wajen alkhairi sannan kuma suka fi kowa sani game da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kaga sun ban abu to ba a banza ba to wannan kuma imam malik kamar yadda muka sani shi dama yana da ka'ida wanda wannan ka'idar asali ce a cikin mazhabin shi shine amalu ahlul madina Imam Malik duk abin da ya tashi ga mutanen Madina malaman Madina dama in yace amalu ahlul Madina ba yana nihin wai kawai kowa ga magani ba malaman da ya samu a Madina malaman shi wanda shi kai shi ma ana cewa kafin ya fara zama yayi fatawa ko ya fara karantarwa sai da malamai kusan 70 suka mishi shaida cewa ya kai ya zauna ya bada ilimi to idan yana magana akan wannan malaman shine idan ya tashi ga ba sa aikata wani abu to imam malik baya ganin wannan wata sunna cewa da ta inganta a yanda yake ganin cewa malamai ne manya sannan kuma masana ne abin da ya shafi wannan sunna bai kamata ba wani ya fafu da su ko da a ce wani bai sani ba ya kamata a ce wani ya sani ko da a ce su bai sani ba ya kamata a ce to wannan labari ya kawo musu to da haka imam malik yake cewa saboda su to su bar shi ba basu bar wannan abun ba sai dalilin wani abu da ya abu a gari ko kuma wani abu da yake wajensu yake cewa saboda su ne mafi sani game da sunnan manzon Allah malam yake cewa shi wannan Ahmad Zawai yake cewa wannan maganar ta Malik wa huwa muqtada qawl bin Mas'ud radiyallahu anhu wannan kuma yana daidai da fadal Abdullah dan Mas'ud Allah tabbata a gare shi kamar da cikin sunanin Darimi asalin Abdullah dan Mas'ud lokacin da Abu Musa al-Ash'ari yazo masallaci wannan akai Imam Albani ya inganta shi yazo masallaci sai yaga wasu sun yi halqa sun yi kewayo suna daukar tsakuwa this din suka yi tasbihi sai su lissawa kuce subhanallahi sai su lissawa walhamdulillahi sai su lissawa Musa Abu Musa al-Ash'ari da yaga wannan abin sai su gida Abdullah dan Mas'ud daga ya mushi yake cewa na ga wani abu a masallaci amma da na gani ban ce ba komai ina jira in ga mi zaka ce sai Abu Musa al-Ash'ari yayi Abdullah dan Mas'ud yake mushi me ka gani sai ce la'alla kai ma idan rayuwa ta tsawo da kai za ka ga wannan abin a lokacin nan to suka zo masallaci Abdullah dan Mas'ud ya gansu suna wannan abin sai ya ce musu a lokacin nan nuna musu yake cewa lalle mutane kun canza yake cewa wani irin abu ne kuka tsago yace ga manzon Allah bai yi nisa ba da barin ku ga bukurin manzon Allah da rigan manzon Allah ba su lalace ba ga sahabban shi nan ko ina suna nan amma kuma kun kawo wani abu da babu shi sai Allah da Musa yake ce musu to ni zan muku zamana na muku garanti akan cewa aikin ku da kai na kaure ba za su lalace ba amma dai ku lissafa ayyukan ku mummuna ma'ana rasul yana muku cewa yana so ya nuna musu cewa in dai abin da kai ne kake so ka san nawa kai
to ka sa a kanka kana da guarantee in dai Allah ya amsa wannan abu ba zai tozarta ba amma in kai ka san kuma lehi ne kuma Allah wanda shine zaka yi mai da hankali akan shi saboda shi Allah baya zalunci to kamar dai yana musu zarauka ne akan cewa in hakuna da kokarin ku san cewa aikin da kuka yi ku je ku lissafa ku ga dama Allah kun yi abu kaza to kuma ku lissafa so ne ku sa wa Allah subhanahu wata'ala ba lokacin abu ladan musu nuna musu cewa wannan abin da suka yi sun zo da wani sabon abu so shine malai yake cewa wannan magana ta Imam Malik kamar ta zo tana nuni ga irin magana abu ladan musu me yasa saboda su ma sahabbai sun san a lokacin nan akwai zikiri duk sun san ayoyin zikiri hadisan zikiri amma kuma musu zo ba da yin zikiri a wannan sifar ma'ana in ma wannan sifar ba ta tabbata a wurin su ba ko kuma dai ba wani abu bane wanda aka shiranta shi a addini shi yasa sahabbai suka bazu to shine malai yake cewa Abu Ladan Mas'ud lokacin da yaga wayannan mutane qala liqaumi ra'ahu yadhkuruna Allah jama'atan lokacin da ya fadi ga wasu mutane da ya gansu suna ambatan Allah a jama'a sai ya ce mushi tallahi laqad ji'tum bi bid'atin zulma yake cewa na rantsa da Allah hakika kun zo da wata bid'a dan zalunci auqad yake cewa auqad quftum a auqad afwan yake cewa auqad quftum ashab muhammadin ilma ko kuma dai ko kun yi sahabban manzon Allah ilimi imma a ce kun zo da wani sabon abu a addini ko kuma a kun yi sahabban ilimi idan ba sabon abu bane to kawai Allah kuna da wani kun san wani abu da sabai ba su sani ba to in ko ba haka ba to kun zo da wani sabon abu yake cewa wannan asarin Ibn al-Hajj ya ambace shi a cikin al-Madakhal malaki cewa fanzuru kalli wannan asarin wannan maganar da Imam Malik yayi akan cewa idan abun da ya zamanto salaf ba su aikata shi ba to kawai wannan abun bid'a ne saboda su ba su bar shi ba la'alla sai dan wani abu inda ko ya inganta da sun sai saboda su ne mafi sanin kowa game da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan sai Imam Shafi yake cewa malaka ta wa qala Shafi al-Imam Shafi yake cewa kullu ma lahu mustanadun min ash-shar'i fa laysa bi bid'atin wa illam ya'mal bihi as-salaf Imam Shafi yake cewa duk abun da yake da madogara a cikin shari'a to ba bid'a bane ko da a ce magabata ba su aikata shi ba li anna tarkahum lil amal bihi qad yakunu li udrin qama lahum fil waqti yake cewa saboda barin wannan abin da suka yi barin aiki da wannan abin da suka yi tana yiwa dalilin wani uzuri ne da ya tabbata a gare su a wannan lokacin ko da ya tsaya a gare su a wannan lokacin auli ma huwa afdal minhu ko kuma ya zamanto akwai dai abin da yafi wannan uzuri wanda yasa suka bar aiki da wannan abin wala'allahu law balaga jami'ahum la'amala bi yake cewa Imam Shafi yake cewa inda ma a ce wannan asar din ko wannan dalilin ya kai ma da yawa daga cikin su sun samu labarin su da sun yi aiki da shi wal ahkamu ma'khuzatun min ash-shar'i wa qad athbatu sai yake cewa hukumce kuma ana tirato su ne ana karbar su ne daga shari'a to tunda shari'a ta tabbatar to kawai ai aiki da wannan shari'a wannan kamar mas'ala ce ki nuna maka so yake nuna maka cewa an dan samu sabani a wajen magabata a wajen malumai a wannan kuma kamar cewa magabata idan ana magana akan qaulin sahabbai ne a ce qaulin sahabbai ke baki di malumai suke cewa duk abin da malumai musu aikata shi ba ko ka ce sahabbai musu aikata wannan abin ba tare kuma cewa akwai buƙatar inda a tsaye da wannan abu kamar a ce tare da akwai dalili akwai buƙatuwa zuwa ga wannan abin sannan ko ba su yi shi ba to wannan abin malumai suke cewa wannan abin kawai bid'a ne tunda dai akwai buƙata kuma ga musu aikata shi ba to wannan abin ba buƙatar shi amma inda a ce babu buƙatar yin kamar ba a samu dalili na buƙatuwa zuwa ga wannan abin ba ko kuma sahabbai ba su aikata shi ba ko kuma an samu wasu aikata wasu ba su aikata ba to shine ake magana to amma in dai kauni ya sahabbai ne a ce gabaki ɗaya su da sunna ta fafa a gare su to wannan abu ne gaskiya wanda ba zai yi ba eh lalle sahabbai sun watsu wasu sun tahi da wasu hadisai amma duk da haka nan sahabbai sun yi bulaguro dan neman ƙarin bayani akan wasu sunna wata hawasa da sai wanda ba su ji shi ba dan haka shi yasa zaka ga wasu sahabbai sun yi sabani akan wata matsala, wasu sun fi akan kaza, wasu sun fi akan kaza, wasu kuma hadisin ya kai musu, wasu hadisin bai kai musu, to amma a ce kuma gabaki ɗaya ƙarni na sahabbai gabaki ɗayan su, to wannan gaskiya ba zai yi ba. To shi yasa Imam Malik yake cewa wannan abun to kawai baya daga cikin inda a ce sunna ya zai kaza, in kuma ga sun bauchi, to akwai dalilin da suka bauchi, amma bai inganta ba, kuma dai a bashi da asali. To sai anan al-Imam Shafi yake cewa to la'alla zai iya yiwuwa suna da wani uzuri da yasa ba za su aikata shi ba, ko kuma akwai abin da yafi uzurin, tana yiwuwa bai kai ma daga yawa, bai kai ma dukkan su ba. To wannan magana ce wasu daga cikin malamai suke shakkun cewa ma an yi wannan magana Imam Shafi ita, tunda akwai wannan a ce an kore ilimi daga wajen magabata gabaki ɗaya, za a ce kawai ƙarni na sahabbai, a ce akwai wani hadisi wanda bai kai musu ba, kawai ya tsallake su ya zo kan ƙarni na gabansu. To tunda su ne wasu dama zuwa ga manzon Allah, tabi'in ya zo to hadisi ta ake musu mursal, dole sai an tsakanin tabi da manzon Allah, dole sai an samu sahabi wanda shi wannan tabi'in daga wajen shi ya ji ya rawaito. In kuma kaga an amshi wannan mursalin, to an samu wani hadisi wanda ya goya mushi baya, an gano ta wata hanya cewa ya yi, kuma ba daga wajen shi ba, an gano ta wata hanya cewa hadisi ne muttasil, ko da ya zo a nan mursal, to nan ya aike shi. Amma kawai a ce ƙarni sahabbai gabaki ɗaya wata sunna ta faɗa a gare su, ba a ganta ba, a gane ta ba, sai da aka zo ƙarni na biyu tukwana aka gano ta, to sunna ta gawa ta yinta, ai dole sai ta wajen sahabbai. To shi yasa wannan a kisa ake shakku akan wannan, amma wannan asalin al-Baihaqi ya kawo shi a cikin Manaqib al-Shafi'i. Amma abinda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya magana a cikin littafin shi Raf'ul Malam an al-A'immatul A'lam, ya rubuta littafi dan dauke zangi, saboda ka a ga wani lokaci kaga daga cikin malamai musamman na mazhabi suna sa'awa ma hadisai, to wasu suna zargin su, za a ganin cewa yaya ni malam wani yana ganin hadisi, kuma ya taka wannan hadisi ya kin aiki da shi. To shine sai ya rubuta littafi ya dace masa suna Raf'ul Malam, shine dauke zargi game da manyan malamai, kaka zarge su akan, ya kawo kaidoji ko manzali kusan guda huɗu ko sama da haka, cewa in kaga malami ya ki aiki da hadisi ɗayan biyu ne, imma wannan hadisin bai kai mishi ba, ma'ana shi bai san ba da wannan hadisin, tunda da san manzo Allah da yawa ne. Shi yasa ko Imam Malik lokacin da ya rubuta Muwatta a Abu Ja'far Mansur ya ce mishi kawo muwaddaka da Qur'ani a hada su a sasu cikin Ka'aba, duk abin da ake nema na hukunci a leka Qur'ani, idan babu shi a leka cikin muwaddaka. Sai Imam Malik ya ce a'a, ya ce sahabban manzo Allah yawa gare su, kowanne kuma ya tafi da ilimin duniya tafi da shi, wani ma bai san shi ba, dan haka za a iya samun hadisai da yawa da ban kawo su ba anan. To kaga za a iya samun ɗaya daga cikin magabata hadisi bai kawo shi, bai zabi samu labari akan wannan hadisin ba, to da haka sai ya aiki sabanin hadisi, saboda shi bai san ba da akwai wata sunna karkashin wannan abu. Yasa Imam Malik lokacin da aka tambaye shi yana cikin darasi, aka tambaye shi sin akwai wata sunna game da tsatsefi yatsotsin hannu idan ana alwala, yace a'a, ban mu da labarin samun wata sunna akan haka. Sai da ya tashi ɗaya daga cikin almajiran shi, an tashi sai ya zo ya zamna, ce aka zama kullum ya karkashin wannan, akwai wani hadisi da yace kaza, yace to ka mana shi, da ya gaya mishi hadisi, sai da ya taso ya da jama'a suka dawo, yace ai game da wannan tambayar da aka yanzu an samu wani hadisi, akwai sunna a karkashin wannan. To kaga hadisi zai iya fakuwa ga magabata, zai iya kin kai musu, ba na bu samu labarin shi ba da kai gare su ba. To wannan sababi ne hoko, ko kuma cewa hadisin bai inganta a wajensu ba, rawun jero to hadisi zai iya zama towa mutumin tuki a wajen wani, amma a wajen wani mutumin banza ne, saboda wani dalili. To dalilin haka ga sai ya wannan hadisin shi, ko kuma ya rawaito, ko kuma hadisin ya zo ku, amma dai hadisi ne a had, shi kuma baya daga cikin wanda suke ganin amsa hadisi a had, akwai wanda daga cikin malamai ba sa ganin cewa hadisi a had, duk da an samu da ake cewa wannan kusan ijma'i duka suna ganin hadisi a had, to amma wasu suna da wasu ka'idodi wanda suke gabatar da su akan hadisi a had, ko kuma ya zamanto hadisin wannan baya ganin aiki da wannan hadisi, to yana daga cikin dalilai. To amma kuma a ce sababi, a ce duka hadisi bai kai musu ba, ba san shi ba, to wannan yana da wahala gaskiya. Ma'ana dai wannan mas'alar abin da yake nini kenan, abin da yake da asali a cikin shari'a, ko da a ce ba a rawaito shi ba a cikin a wajen magabata, musamman tabi'ai ko wanda suke kasa da su to in dai yana da dalili a shari'a to za a iya aiki da shi ya Allah su zai zamanto a ce malam wane ya taka hadisi kaza sai a ce da Allah hadisin bai kai mushi ba ko kuma bai inganta ba a wajen shi ko kuma je kaza ko kaza ko kaza dai sai a bashi uzuri sai yake cewa waqtalafu aidan fi ma lam yallahu min as-sunnati mu'aridin wala musbitun wala musbitun hal huwa bid'atun malai yake cewa haka nan ma sun yi sabani sun yi sabani cikin abinda bai zo ba cikin abinda bai samu wani mu'arid ba bai samu wani nassi ko wani abu da yazo ya bujiro mushi ba ko kuma yazo ya tabbatar da shi a cikin sunna sai yake cewa wannan abu bid'a ne ma'ana wata ibada ce ko wani aiki ne wannan aikin yake cewa ba a samu wata nassi wani nassi a cikin sunna da yazo ya tikaro da shi da wannan abu sannan ko ba a samu wani wata sunna da kuma ta tabbatar da shi ba amma kuma abu ne ana aikata shi sai ce to wannan abun bid'a ne ko kuma dai sunna ne nan ma yake cewa qala malikun imam malik yake cewa awalaysa bid'atun imam malik yake cewa to shin ba bid'a bane ai bid'a ne inda a ce bid'a bane to da sunna ta tabbatar da shi wa qala shafi imam shafi yake cewa imam shafi yake cewa yake fadi wannan magana ta shi yana dangane yana kafa hujja da hadisin ma taraktuhu lakum fa huwa afu yake cewa wannan ai sunna ne sai ya kawo hujja da hadisin ma taraktuhu lakum fa huwa afu zakahu ibn al-hajj fi bab al-dhikr wallahu a'lam wannan hadisi da malai ya kawo shi a gauto shi daga cikin sahabbai daga wajen sahabbai daban-daban daga cikin Abdullah dan Abbas daba gani ya kawo shi a cikin mu'jam da Imam Hakim da wani shi hadisi ne wanda ya inganta ta hantan ne isnadi hadisi ne Hasan Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin sunanul hadis sahiha to wannan abin da shi Imam Shafi yake faɗa kan cewa manzala yake cewa a hadisi ma taraktuhu lakum abin da na bar bayani game da shi abin da nayi shiru ban faɗi ba to fa huwa afun wannan gangami ne to Allah hakika wannan ba a babu ibada ba ake magana a babu ibada babu wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai magana akan shi ba la Allah bai zama to a babu na mubahat abubuwa na mubahat ko kuma wasu abubuwa wanda za su zo daga baya ko wasu abubuwa wanda kawai akwai yalwa a cikin harkar shari'a akwai yalwa kai a cikin ba sai an tsaya an ba mutane wahala ba abin da ya shafi al'amuran duniya da sauransu me yasa ba ai magana akan kaza ba me yasa ba wannan rangwame ne saboda ka aje ba kuwa la yanzu aka ce sai an yi magana akan komai to da za a iya kallafa mutane abubuwan da ba za su iya ba to sai aka bar mutane a wani abubuwan su je ma su yi sasanta kansu shi yasa wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga sahabbai suna yin abin da ake ce ma kilili na dabino shine aka wani dabino da wani dabino a Jonas sai wannan dabino ya sami yaya sai manzo Allah ya ce me yasa kuke yin haka su sabai da manzala ce musu misa suke yin haka sun Allah hani ne musu suka wasa yi da suka wasa yi kawai sai ga dabino ya wasa yaya amma su samu yaya sai manzala ya tambaya ne na ga yanzu ba a samun amfani na dabino sai suke ta manzala ai da muna yin kaza kace ubangi sai manzala ce musu a an ku a'ala bi shu'ul dunya ku ne ku fi sani game da al'amuran duniya ku je ku yi kayan to kaga wannan al'amura ne wanda an bar al'umma ku shi abin da kuga yana da amfani bai dai cika da al'umma shari'a ba to ku shi to shin Allah bai san ba da cewa za a yi kaza ne Allah bai san ba da cewa mutane idan sun zo duniya za su yi gini a za a gudda hanya ta wucewa a gudda ta mai zuwa da mai dawowa Allah duka bai san ba da wannan ne ya san da wannan ne to amma wannan yana daga cikin rahmal Allah a bar ku je ku tsara yanda kuka gani amma in Allah ya ga dama komai zai iya magana hatta da yanda za a yi gini sai ya san ku a kurani ce in za a yi gini ku hara da kaza ku yi kaza ku yi kaza to amma wannan yana daga cikin rahama ta ubangiji shine kamar yadda hadisin yake fadi a wani ne a wata riwaya ko a wani lafazi yake cewa abinda ubangiji yayi shiru akan shi to wannan rahama ne kada ku yi ku kuna ta bincikawa sai an ce kaza sai an ce kaza ko sai kaza sai kaza wannan yana magana akan alal haqiqa akan abinda shan mubahat amma akan shari'a akan abin da ya shafi duk wata ibada babu wata ibada wanda manzo Allah bai yi magana akan ta ba babu yanzu da za a zo da wata sabuwar ibada a ce a'a yau ga wata ibada ibada ce amma shari'a ta yi shuru akan ta ba ce ba komai aba dai ibada ba sai dai wani abu ko wata mas'ala wanda wata mas'ala ko daga cikin wasu nawazi shine mas'aloli wanda za su dinga faruwa a yanzu akan al'amuran mutane daga cikin nawazi ne daga cikin mas'alar kallon a iya ya halitta a duban wata da wani abu wanda ba ido ba sannan a iya itimadi a iya dogaro akan natija ta hisabi na falaki yanzu ka zama masu yin falaki sun ce ba za a ga wata ranar yaushe ba a ina tsammani sun ce ba za a ga wata ko ranar talata ba ko kaza da sauransu duka an ce galibi sun yi ittifaqi akan haka to za a iya ittifaqi a yi dogaro akan wannan yana daga cikin masaili wannan wanda za a iya tattauna su da sauran mas'aloli daban-daban to wannan dai ina shine abin da yake magana akan shi kuma ban sani ba duba da wannan hadan taron da yau ya kamata mu dan dakata a nan naga mu fara samun cewa insha Allah amma insha Allah za mu ƙara yin bayani akan wannan mas'ala tana buƙatar ƙarin bayani insha Allah abinda muke ji da Allah mu lada wannan ku sai Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.